Exclusionary from KDSRecords.com.
Suna na Ada. Gaskiya ka sanya ba yunwa. Gwamnati ba ta kula da yahaura ba hanya ba kan tarihi mutuwa ba komai da komai.
So few years back lokacin an kusan so mu zabe suka ce mana dukan mu dai ne don babu bare suna ta matsowa kusa da mu har kan iyaye. We thought they are strong ashe sun zama bage harshen hannu suke da guragu da masu dingishi muhammala da kowa babu alamar fushi suna da yawan dariya kamar ba su haushi ga zakin baki har sun sa mama murmushi. I can't mention it all yawan alkawarin su domin sun yi alkawarin biyan bukatun mu mu kuma muka yadda da duma ganganin su a sai ubangiji ne kawai ya san tunanin su. Bayan zabe muka ji an rufe boda bindiga da harsashe kawai suke oda sai yawo suke yi a jirage da mota mu kuma mu koma yin gona da kota. Now let me talk about the innocent killing in KD. An kore musu dukiyan su gida har da coci. The living now is scary life even the ones in Kefi. For them to live in peace again damn it's maybe. Zaka ga yara a bola dun babu iyaye har idan na gansu sai in ji kamar hawaye. And these fake leaders arzikin mu sun siya ye. I'm thinking about 2019 I like kiyaye
them. Talakawa suna kuka, many are dying and yet they are starving the whole country. What kind of life is this? I've not said it all, dumba agwinya kareba. I'm not afraid to say the truth, bandis arewa. We face a lot of agony, anang arewa. We only trust in God, then shida mai tarewa. Nasan za su ce, mawaki ne na kalangu. Amma da ku ne ke yi koda kun ki ku targu. Dukan ku gurbatattu ne mu mun ga alamu. A hakan so suke yi wai mu bi su a sannu. Har da cewa talakawa suna nan ne kamar kaji. Muddin suka ga dawa, ya zama dole su bi. Now we gotta say today ko kuma na tofi hatta binci yanzu ba mu ci mu koshi. Ina alkawarinku, ina maganganunku, ina abinda za ku yi mana tun can a baya. Kun canza maganarku hatta tunaninku. To yau burin ku na buhu koda kuna da laya. Ya ubangiji ka canza tunaninsu ka kuma fidda mu daga duk da barbarinsu. Ka fallasa duk waɗanda suke danna hakinmu. Raba mu da su lafiya in sun gama mulkinsu. To Allah ya kai mu 2019 I'm in 2019. Har da wani cewa za a yi kare jini biri jini dan ba zabe mu ba. Now after the election, it's starving the whole country. They're killing the innocent souls. To amma ku sani cewa komai nisan jifa dole ka sarata soko. Kuma komai nisan rayuwar mutum dole ya mutu. Akabari za kare. Yeah. 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 Thanks for being with me in the studio, you know. Still remain the humble Ada. Jesus speaker boy. Gospel 100. I'm out.
Exclusionary from KDSRecords.com.